person that don't send me for camp beg una say see this trouble.
Amen.
May God bless you. Amen.
Wannan shi ne Prime Minister kamar Joseph John Wuta lokacin da yake ziyara garin masu amfani da harshen English a Bamenda ranar Asabar. Yana roƙon mutane da su shawarci ƴan uwansu da suka shiga kungiyar mayaƙan ƴan awara da su koma gida. John Wuta ya ce shugaban ƙasa Paul Biya ne ya aika shi ya faɗa wa mutane cewa ya shirya bin duk wata hanyar fasantawa. Amma banda maganar raba ƙasar Kamaru. Yayin da Prime Minister yake yawon roƙon neman zaman lafiya. Rundunar sojojin kamar sun bayyana cewa yaƙi da ƴan awaran na ƙara tsanani, inda aka ruguje musu sansanoni tare da kashe mayaƙa sama da 20. ƴar jaririyar Florianus mai shekaru 38 kenan take kuka a majami'ar Katolika ta Ojiji a babban birnin ƙasar Yaoundé. Ta ce ta guje wa faɗan da ake yi ne a makon da ya gabata daga ƙauyen Tabakanji da ke yankin masu amfani da Ingilishi a yankin Arewa maso yamma. Tace ta rasa mijinta a lokacin wani fada da sojoji. Tace lokacin da ta isa birnin Yaoundé, ita da ƴaƴanta hudu ba su da wani abin da za su ci ko su sha balle ma wajen kwana. Tace majami'ar Katolika ce ta ba su damar kwanciya a azuzuwa. Suka kuma nemi kiristoci da su taimaka musu duk kuwa da cewa tun farko ƴan uwanta sun faɗa mata cewa ba za su iya taimaka mata ba. Saboda yanzu haka suna da wasu ɗan gudun hijira da suke taimakawa. Ta ce yaranta suna fama da rashin lafiya da yunwa. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce aƙalla mutane 500,000 aka raba da gidajen saboda faɗan da ake yi. Allegra Biyoci mai shirya tsare-tsaren wa Majalisar Ɗinkin Duniya a Kamaru. Tace kullum mutane na ci gaba da neman tallafi.
Fully aware of how many people are suffering on so many different needs, whether it's health.
Tace muna sanar da yawan mutanen da ke cikin bukata bangarori daban-daban kamar bangaren lafiya, ilimi da neman kariya. Haka kuma ina tunanin ana ta kokarin taimakawa mutanen. A makon da ya gabata kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights Watch ta ce mutane 1,800 aka kashe a yakin. Haka kuma ta ce tana da shaidun da ke nuna gwamnati tana kama ƴan awaji tana gallaza musu. Yanzu haka tana rike da wasu. Eliria Algrozi babbar mai bincike ce a kungiyar Human Rights Watch a jamhuriyar Afirka ta Tsakiya.
We have compounded accounts from former detainees with information provided by former detainees' families and lawyers as well as forensic.
Ta ce mun samu bayanai daga wasu da aka taɓa rufewa a baya da ƴan uwansu da kuma lauyoyinsu. Haka kuma mun samu bayanai daga wasu ƙwararru da ke duba hotuna da hotunan bidiyo irin na gallazawa da cin zarafin da ake yi wa ɗanda aka kama. Kungiyar Human Rights Watch ta ce tana kira ga kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya da ya Allah wadai da gallazawar da ake yi wa mutane da kuma kira wa gwamnati ta kawo ƙarshen waɗannan abubuwan da suka fara faruwa tun lokacin da rikicin ya fara. Ministan harkokin cikin gida na Kamaru, Paul Atangaji, ya ce alhakin kama-kaman mutanen da ake da kashe-kashe da gallazawa ya rataye ne akan ƴan aware. Ya ce a yunkurin gwamnati na samar da zaman lafiya za ta iya yafiya mayaƙan da suka ajiye makamansu.